إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 24 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a shekarar 1438 daidai da 20 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 36 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Mukhtasarul Ulum lil Ali al-Ghaffar wanda malam Muhammad Nasir Din al-Albani ya rereye shi daga littafin Al-Ulu na al-Imam Shamsuddin al-Zahabi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗayan su wannan littafi yana karantar da mu aqidar musulunci ne dangane da tabbatar da cewa Allah ubangiji ya daukaka akan dukkanin halittu ta hanyar kawo nasoshin al-Qur'ani mai girma da rifan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ingantattu da kuma fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi ma waɗannan nasoshi Allah ya saka musu alkhairi idan ba manta ba muna bibiye da Ash-Shaykhul Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani a inda yake mana ta'aliki a bayan wato hadisan da aka kawo har ya dauko magana akan wato irin yadda Zahid Al-Kautsari wani dan bid'a da ke rayuwa tare da Albani a wannan zamanin duk da shi ma ya rasu wani dan bid'a Zahid Al-Kautsari yana kokarin wato canza magana ainihin wato su Muhammad bin Al-Hasan Ash-Shaybani dan ta dace da ra'ayin shi na san zuciya na ta'ati zamu tashi a shafi na 157 inda Ash-Shaykhul Albani yake cewa wa hakazal taqal kautsari ma'al mu'tazila fi inkari anna al-qur'ana kalamullahi tabaraka wa ta'ala haka dai kautsari yayi ta kaiwa yana kawowa har sai da ya hadu ya dace da ra'ayin mu'tazilawa wajen inkarin cewa alqur'ani ba zancan Allah bane walakin bi tariqatin laffi wad dawra sai dai shi kautsari din ya tuke zuwa ga irin wannan aqida ta mu'tazila ne ta hanyar abinda ake cewa al-laffu wad dawra karin magana ne azanci ma'anar shi kai kamar ga ce kewaye kewaye wato aita rufa rufa ana ainihin munafunci kamar yadda tura suke cewa beating about the bush ko beating around the bush irin wannan mutum ya ki fitowa ya magana kai tsaye amma a sake sai ya fada ba yana so ya fada abu ba zai fadi shi kai tsaye ba sai ya bi ta bayan fage ya tabbatar da ra'ayinsa shi Larabawa suke cewa al-laffu wad dawran al-laff ninkawa wad dawran da kuma kwana kwana ina fata mun gane wannan sai ga kautsari yana ta kwana-kwana da rufa-rufa wajen tabbatar da cewa Qur'ani wai ba magana Allah bane muguwar aqida irin ta mu'tazila Allah ka tsare mu wa min amthilatihi mimman yatazaharuna bi annahum ahlus sunnati wal jamaa haka da shi da ire-irensa waɗanda suke fitowa su nuna su kamar ahlus sunna ne akwai mutane da dama masu fitowa da riga ahlus sunna amma a wajen aqida zaka ji su da munana aqidu wama tukhfi suduruhum akbar ayayin da zaka ga kuma cewa abinda zukatansu ke boyewa na mugun nufi ga ahlus sunna yafi abinda suka bayyana girma fa innahum yaqulu bil kalamin nafsi suna cewa ai akwai zance na zuci Allah yana da zancen zuci wa huwa ghairu masmu'in wai kuma zancen ba a jin sa walidhalika fa innahum idha su'ilu an alladhi yatakallamu bil qur'an aula an alladhi takallama bil qur'ani aula wa man alladhi sami'ahu min daka aka tambaye su cewa shin Allah ne yayin magana da alqur'ani ko ba shi bane kuma waye ya ji qur'anin nan daga Allah ko ba ajiba fa innahum la yuhiruna jawaban ba sa iya tantance amsa ta wannan sai su ainihin ta kaiwa suna kawowa wal haqiqatu a kashin gaskiya annan nufata لكلام الله تعالى انما يرجع قولهم الى ان القران ليس كلام الله lalle masu kore cewa Allah baya magana karshen al'amarin abinda suke su tike akai shine su ce Allah bai magana da alqur'ani ba wa idha kana kadhalika fa sawa'un kana awwala man takallama bihi bi kalamin masmu'in huwa jibril aw muhammadun alayhi assalam fa inna qawluhum yaltaqi ma'a kuffari quraish. Idan suka ce Allah baya magana, to daidai wa daida, ko su ce wannan alqur'ani jibril ne ya fade shi ko kuma annabi muhammad ne ma ya fade shi, to daidai ne. Domin dai sun tike akan mataki guda da su da kafiran Qurayshawa, allazi hakallahu anhum annahum qalu, waɗanda su kafiran Qurayshawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin suna cewa in hadha illa qawlul bashar, suka ce wannan alqur'ani ba komai bane illa maganar mutum. Fa innahum lam yaqulu mithluhum innahu qawlul bashar, mun su ba su fada irin waɗannan su ce maganar mutum bane. Fahum qa'iluna wala budda innahu qawlu jibril, amma dai maganar su tana nuna cewa suna nufin maganar jibril ne, aw ghayruhu min al-khalq, ko maganar wani jibril daga cikin halittu. Fahum mushtarikuna ma'ahum fil ghardi min qawli, da haka waɗannan ɗan bid'a sun dace da kafiran farko mutanen Makka game da wannan magana da suka ce in hadha illa qawlul bashar. Wannan abinda ya faru jama'a, akwai wani babban kafiri shine Al-Walid bin Al-Mughira Al-Makhzumi, wanda kafiri ne daga cikin kasurguman kafiran Makka, shine kamar yadda Al-Imamu Ibn Jaririn da Al-Imamu Ibn Kathirin suka ba da labari a cikin tafsiransu. Wannan kafiri yana shiri da Sayyidina Abubakar, yana zuwa har gidan shi, sai kafiran Makka suka ga cewa in fa suka bar shi cika bar zuwa gurin Sayyidina Abubakar, to zai musulunta wata rana kuma zai zama musu babban asara. Daga sai suka hada dukiya suka kawo mishi cewa ga wannan dukiya, in kana zuwa gurin Abubakar ne saboda kyauta da yake ma, to ga dukiya nan ka daina zuwa gurin shi. Sai ya fusata ya ce ni talaka ne da za ku min kyauta, na ce muku nake ba nema wurin shi, to ni ba talaka ba ne. Ya gaggaya ma abu jahalin da aka turo da wannan sakon, ya gaggaya mai magana, amma duk da haka sai ya daina zuwa wurin Sayyidina Abubakar. Kuma sai ya waye gari, yana so yanzu ya aikata abin da zai gamsar da Qurayshawa cewa yana nan akan addininsu na maguzanci. Shine sai yana bi yana cewa ai duk maganar ma fa maganar mutane ne, ni ne zan sai dinga jefar da maganganu na batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai da alqur'ani. Shine Allah ya karɓi wannan ayoyi a cikin Muddathir, daga fadin Allah zarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhudan thumma mahattu lahu tamhidan thumma yatma'u an azid, ko kalla innahu kana li ayatina anida sa'uslihi sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkar wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar wa qala in hadha thumma adbara wastakbar, ko sai wannan qadiyar cewa fa qala in hadha illa qawlul bashar, yusir yusar in hadha illa qawlul bashar. To kaji kissa da Allah ya bada labari, irin yadda yake kaiwa yana kawowa, da Allah ya ce thumma nazar, sai ya tsaya yana tunani, thumma abasa wa basar, sai ya tsaya yana yatsa ne fuska, yana shiga cikin wani zurfin tunanin wai wani sharri kuma zai wa musulunci. Shine da ya gama yin sharrin sai ya tike akan cewa in hadha illa qawlul bashar, aidan cin ma dan adam. Shine sai Allah ya ce sa uslihi sakar, wallahi sai na sanya shi a wutar sakara, ma adraka ma sakar la tubqi wala tadhar lawahatun lil bashar alaiha 19, yana shine karshen wannan labarin nashi. Ina fata mun gane wannan. Sai ya zama kenan ya bayi zuwa ga ka'ida, duk wanda ya ce Qur'ani magana ce ba ta Allah ba, to lazimin haka ya ce maganar mutane ne, ko kuma ya ce maganar ta mala'ika Jibril ce shine kawai ya kirkiro ta yi goye kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ne ya faɗa ba to ya shiga cikin irin wannan wato mugun alƙawari na azaba da Allah ya wannan kafir domin azaba ba ta tsaya akan shi bane kawai saboda shi wani ne a'a ta hau kanshi ne saboda irin aikin da yayi to din san da aka samu wani yayi irin wannan aikin shi ma yana iya shiga cikin wannan wa'id din babu shakka akan ainihin wato cewa duk wanda yayi irin wannan aiki ya shiga cikin hadari kwarai da yiwuwar shi ma ya samu kanshi a cikin irin wannan wa'id din Allah ubangiji ya kiyaye sai malam ya ci gaba da cewa fallahu almusta'anu ala hada dalal alladhi wasala ilayhi kathirun min alkhalaf yace Allah ubangiji muke nema ya tsare mu daga irin wannan bata wadda da dama daga cikin malaman baya suka fada cikin ta watirka uqubatul lahum min Allah ta'ala wannan kuma wani punishment ne da Allah ya musu linhirafihim an madhhab as-salaf wa ahli al-hadith saboda sun karkace daga tafarkin salaf da tafarkin malaman hadisi hasharana Allah fi zumratihi ya Allah ka tashi mu ranar alkiyama a cikin tawagan malaman hadisi wanda sune tawagan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malam yace wa amatana ala millatihim ya Allah ka kashe mu wa amatana ala millatihim Allah ka kashe mu akan tafarkin malaman salaf da malaman hadisi min ajli zalika qala waqi ibn al-jarrah saboda irin wannan ma aka samu al-imam waqi ibn al-jarrah malamin su imamu ainihin ash-shafi yake cewa la tastakhiffu biqawli al-qur'anu makhluqun kar ku dinga daukan maganar mu'tazila da yan bid'a da wasa wanda suke cewa qur'ani halitta ne fa innahu min sharri qawli wannan zance ne mafi muni a cikin zantukansu innama yadhhabuna ila at-ta'til suna so ne su lalata siffofin Allah rawahu al-bukhari fi khalqi af'ali al-ibad Imam al-Bukhari ya fitar da wannan ainihin kissa wannan riwaya asari daga ainihin wannan malami mai suna Waqi' ibn al-Jarrah a cikin tafin Bukhari mai suna Khalqu af'ali al-ibad wal Baihaqi haka nan da Imam al-Baihaqi wa qala al-Baihaqi aqibahu sai Baihaqi yake cewa wa qadru bina nahwa hadha an jama'atin akharin min fuqaha al-amsari wa ulama'ihim radiyallahu anhu marwaito irin wannan magana daga hanyoyi da dama daga malaman garuruwa da ainihin malaman fiqhin wannan garuruwa Allah ya kara masa yarda lam yasiha indana
khilafu hadha alqawl
an ahadin min an-nas fi zaman as-sahabati wa tabi'ina radiyallahu anhum ajma'in al-imam al-bayhaqi yake cewa babu wani abu mai inganci game da cewa Allah wato qur'ani halitta ne babu wani abu mai inganci a gun malamai har zuwa tun daga zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai gabake dinsu sai malam yace wa qala bashar ibn al-khaffaf samitu aba yusuf yaqulu man qala al-qur'anu makhluqun fa fardun munabadatu yace naji ainihin wato abu yusuf al-qadi yana cewa wanda da yace al-qur'ani halitta ne ba siffa Allah bane wannan fa fardun munabadatu munabadatu wajibi ne a kaurace mu shine maran munabada gashi nan fa nabaduhu wara'a zuhurihim ay fa hajaruhu wa taraku wanda da yace qur'ani halitta ne ba magana Allah bane malam yace wajibi ne a kaurace mushi a daina kula shi al'amari na kaurace musulmi akwai maganganu da dama da malamai suke a cikin littafan su da fatawoyin su karkashin ainihin ka'ida ta wato manhajara akhahu almuslimu thalasan hadisin muslim kenan ko la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin bi alasta ga wani mutum muslimi ya kaurace wa dan uwan shi muslimi sama da kwana uku ba wannan malamai suka ce idan ya shafi wata mas'ala kenan da ta faru tsakaninka da shi akan al'amarin duniya kaga ba za ka iya kyarewa ba to babu laifi kai fushi da shi har na kwana uku sai kuma fushi da miji ke iya yi da matarsa ya kaurace mata dan yi mata nasiha kamar da Qur'ani ya ba da labari cewa fa'idhuhunna wajruhunna fi magaji wadribuhunna Qur'ani ya ba da wannan ainihin labarin cewa halaccin aiwa mata horo da haka. Sannan akwai mas'ala dangane da kaurace mafasiki ko wani mai bid'a ko wani batacce, wannan kuma kamar yadda al-Imam al-Allama bin Baz ya bada ainihin fatawa a cikin watin fatawarsa, yana da dangantaka ne, ma'ana sai an duba meye maslaha, wanda aka tabbatar da cewa kaurace mushi zai sa ya dawo cikin hayyacinsa ya kuma cikin aikin alkhairi, babu laifi a kaurace mushi. Kamar yadda hadisin su Ka'abu dan Malik yake nunawa cewa an kaurace musu har kwana 40, wanda kuma in ya zama idan aka kaurace mushi musulmai da mutanen kirki suka kaurace mai, zai ga yanzu ya samu yanci, da bai samu yancin yin abin da yake, yanzu ya samu yanci sai ya je ci gaba da ainihin abin da ya ga dama, wannan ba za a kaurace mushi sai ya tsaya mai nasiha. Ina fata mun gane, da haka akwai kawaidi gaba da wannan, ka karanta ainihin fatawa ta bin Baz, kuma maganganun da malamai suka yi akan fassara ainihin fadin Allah, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi, wa kashi aya. Ina fata mun fahimci wannan, dan haka ba daidai bane mutum ya kaurace ma dan uwan shi musulmi. Akwai hadisi al-Imam al-Albani din ya saha shi a cikin littafin Adabul Mufrad, wanda yake nuna cewa duk wanda ya kaurace ma dan uwan shi musulmi shekara guda, wannan daidai yake da zubar da jinin shi, ya zubar da jinin kamar ya zubar da jinin musulmi, wanda zubar da jinin musulmi kuma a wurin Allah la zawalul ka'bati ahwanu ala la'idallahi min safki da min mur'in muslimi, a ce a rusa Ka'aba yafi sauki a wurin Allah fiye da zubar da ainihin wato jinin mumini musulmi. Allah ya tsare mu. Malai ce qultu basharu kama taqaddama da'ifun kama taqaddama qariban, wannan kisa isnadin ta bai tabbata ba, saboda basharu dinnan burul khaffaf da'ifi ne kamar yadda aka gabatar da magana baya. Sai malai ce al-khamis wal 20, malami na 25 Abdullahi ibn Idris ahadul a'lam, wani mutum mai suna Abdullahi ibn Idris ibn Yazid al-Azdi, Abdullahi ibn Idris ibn Yazid al-Azdi, wanda yana da riwaya a cikin kutubu sita gaba ɗayan su, mutumin ƙasar Kufa ne, ya kasance a babban malami ne. So al-Imam Ahmad ibn Hanbal Yahya dan Ma'in, duka waɗannan sun yi karatu a gunshi da Hannad, wannan malami na al-Imam At-Tirmidhi da sauran malamai, manyan malamai, an taɓa neman za a ba shi alƙalanci ya ƙiyadda, aka buga da shi, aka buga da shi ya ƙiyadda, da aka zo aka bai wani abokin shi wanda abin nan kenan Hafs ibn Ghiyath, aka bai wa Hafs ibn Ghiyath ne Kufi alƙalancin, sai ya rantse da Allah ba zai ƙare mu Hafs magana ba, kuma har ya mutu bai sake mishi magana ba saboda haushin shi ne, Allah ya gafarta musu. Ya kasance yana daga cikin waɗanda suke yawan yin maganganu na inkarin ƙira'a Hamza, Hamza bin Habib bin Zayyad, yana daga cikin Al-Qura'u Saba'a, wannan malamin yana daga cikin masu sukan ƙira'an kamar yadda Zahabi ya ba da labari a cikin Siru A'lami An-Nubala, kusan wannan ƙira'a ta Hamza ta samu suka da yawa a gun malamai, wasu kuma daga baya dai tunda ijma'i yayi in iqadi akan karɓarta, shikenan kowa sai ja bakin shi shi. Wannan malami kamar yadda al-Imam al-Albani ya ambata anan, ya rasu hijira da shekara 192, an kuma haife shi ne hijira da shekara 120, na fata mun gane 120, da haka yara yake nan kamar kace shekara wato 82 ko 72, Allah ya gafarta mishi. Malam ya ci gaba da cewa qala abu hatim ar-razi haddathana al-hasan ibn sabbah qala su'ila abdullahi ibn idris fa qila la, an tambayi Abdullahi dan Idris rahimahullah, sai aka ce da shi inna qablana ko qiblana qauma, inna qablana qiblana qauman yaquluna, inna qiblana a can waje jan garin mu ko anguwan mu ko muna tare da wasu mutane da suke cewa yaqulu, suna cewa alqur'anu makhluq, yace waɗannan mutane suna cewa qur'ani fa wai magana Allah ne, eh makhluk me na karanta yake makhluk, suna cewa qur'ani wato halitta ne. Qala sai wannan malami ya ce minan nasara yace ko kristoci ne kila la aka ce ba kristoci bane kala fa minal yahud ce to ko ku da yahudawa ne kila la aka ce argatu mala ai duk ba ga bane kala yace minal majus to din da aka yi zuriyar nema guzawa kila la aka ce wallahi mala duk ba ga bane kala mimman yace don Allah su ko nan wannan irin addini suke bi wato ya kasa zuwa a kwalon shi cewa musulmai ne ba kila aka ce minal muslimina aka ce musulmai ne kala yace ma hum bi muslimina wallahi ba musulmai bane thumma kala sannan sai yace bismillahir rahmanir rahim fallahu la yakunu makhluqan na rantsa da Allah Allah ba zai zama abin halitta ba war rahmanu la yakunu makhluqan haka ar rahimu wa ar-rahmanu war-rahimu la yakunu makhluqan wato ya daki bismillahir rahmanir rahim wannan lafaza ko shi a qur'ani ko wannan ba zai taba yiwa a ci makhluki bane yace haula'i zanadika ya kafuta suke ya kafuta musulmi qultu ni mala albani sai nace isnaduhu sahih wannan isnadi ingantacce ne walahu isnadun akhar ashara ilayhi al-musannif ba'd akwai ni isnadi daban kuma wanda al-imamu az-zahabi yayi ishara gare shi akhrajahu abdullahi ibn ahmad fi sunnah wanda malam abdullahi dan gidan imamu ahmad ibn hanbal ya mutada wannan riwaya a cikin kitabu sunnah shafi na 7 haddathani ahmad ibn ibrahim qala haddathani yahya ibn yusufa az-zimmi qala yace Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi kenan ya ba mu hadisi daga Yahya ibn Yusuf az-Zimmi kala Yahya yace hadartu Abdullah ibn Idrisa fa qala lahu rajul nazo daidai lokacin da Abdullah dan Idris yake numfashin mutuwa sai yace fa qala lahu rajul sai mutum yace mushi ya aba Muhammad inna qiblana nasan yaquluna al-Qur'anu makhluk yace akwai wasu mutane a tare da mu wanda suke cewa qur'ani wai halitta ne fa qala min al-yahudi yace shin yahudawa ne qala la aka ce a ila akhir al-hadith kamar da aka tisha baya qultu ni malam albani sai nace wa isnaduhu sahih wannan isnadi ne ingantacce rijaluhu rijalus sahih mazajen wannan isnadi mazaje ne masu riwaya a cikin Bukhari da Muslim wa Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wannan da ake cewa Ahmad bin Ibrahim bin Kathir kenan Abu Abdullah ad-Dawraqi al-Abadi dai dan uwa ne ga babban malami Al-Hafiz Yaqub bin Ahmad bin Ibrahim wannan malami ya rasu hijira da shekara 200 da ainihin 46 ya da shekara ya rasu a ainihin wato wannan shekara ta 246 ya da shekara 80 a duniya al-Imam Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito riwayarsa sai zan al-Imam ainihin wato Bukhari ne kawai al-Imam Nasa'i ba su riwaya daga gare shi ba babban malami ne daga cikin malamai na ainihin magabata Allah ya gafarta mishi mutaba'ahu Muhammad bin Abdullah bin Abd Abu Ja'far al-Baghdadi inda al-Bukhari fi khalqi al-af'al haka nan kuma akwai Muhammad bin Abdullah bin Abd Abu Ja'far al-Baghdadi shi ma ya ruwaito wannan riwaya a cikin littafin khalqu af'al al-ibad yana mai kara ma wannan ainihin riwaya karfi kenan warawa warwiya an nahwa hadha bi isnadin akhar an ibn Idris al-Audi fa qala yace an ruwaito kuma irin wannan magana daga Ibrahim daga Idris bin Ibrahim daga Idris ko daga Ibn Idris al-Audi wa kana adiman nazari fi zamani kabir al-sha'an ya kasance babban mutum ne wanda bai da tsara bai bashi da kini a zamanin sa kabir al-sha'an wanda yake al'amarin shi ya ainihin wato girmama kwarai da gaske da ba kun ji wannan shi ma wato malami na 25 kenan Abdullah ibn Idrisa ahadul a'lam kuma da zabi ya kira shi Allah gafarta musu gabaɗaya sai Imam Zabi yace Muhammad bin al-Hasan faqihul Iraq sai Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani wanda aka haife shi hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 131 sannan ya rasu shekara ta 189 wannan shine dan uwan wancan malamin da aka wuce a baya Abu Yusuf al-Qadi shi kuma wannan Muhammad bin al-Hasan bin Farqad Abu Abdullah al-Shaybani al-Marwazi ɗaya daga cikin imaman fiqhun musulunci da usulul fiqh ya kasance mutum ne mai fasaha in yana magana har Imam Suyuti Shafi yake cewa inda naso in ce Qur'ani ma ya sauka da irin harshen Muhammad bin al-Hasan ne da sai in faɗa ka mutumin ƙasar Kufa ne ya daga cikin wanda suka yada ilimin al-Imam Abu Hanifa bayan mutuwar Yaqub wanda ya hana a bashi limanci ya hana a bashi ainihin alƙalanci sarkin ya gaito shi ya dawo aka ci gaba da harka da shi kuma aka bashi ma muƙamin da da wancan ne yake rike da shi shine shugaban alƙalai da haka shi kuma suka fita ƙasar Rayyu tare da sarkin musulmi ne wannan lokacin mai suna Harun al-Rashid wanda ya ƙaura da suka fita kuma shikenan sai aka je sai ya mutu a ainihin wato wannan gari na Rayyu suka mutu rana ɗaya shi da Ali ibn Hamza al-Kisa'i kenan ko shine da aka rufe su sai shi sarki yake cewa dafantul yawma biyadayya al-fiqh wa an-nahwa yau da hannuna na rufe ilimin fiqhun duniya nan da ilimin nahwu na duniya nan rana ɗaya suka mutu Allah gafarta musu yayi alƙalanci kamar da muka ji a zamanin ainihin wato sarki musulmi Haruna ar-Rashid Allah gafarta musu gaba da su نعم سيتشيك قال أحمد بن القاسم بن عطية سميت أبا سليمان الجوزجاني يقول وانا متمسنا أحمد بن عبد الله بن عطية يتشي ناجع الإمام أبو سليمان الجوزجاني يناتشيوا سميت محمد بن الحسن يقول ناجع محمد بن الحسن يناتشيوا والله لا أسلي خلف من يقول القرآن مخلوق يتشي نارت إلى الله ni dai ba zan yi sallah a baya mai cewa Qur'ani zancen wato zancen mutane bane wala ustafta illa amartu bi unqihi to da dama ba za a nemi fatawa duk inda za a nemi fatawa a wurina ce to wallahi sai na bada amsa cewa illa amartu bi da'ada ko da za a bani ainihin fatawa akan sallar da aka bi bayan dan bid'a mai cewa alqur'anu makhluq yace wallahi sai na bada fatawa akan cewa lalle a sake sallar nan ba ta yi ba saboda an bi bayan mutumin da ban yadda da imanin sa wannan haka aka rawaito daga Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani dama yazo a cikin tarihinsa cewa yafi sauran kula da sunna yafi su wato bin sunna baya yin ta'awili irin yadda sauran a'imma na ainihin malaman mazhabin wato ashabur ra'ayi suke bi wannan kuma ya bayyana zuwa kasancewar shi bayan rasuwan al-Imam Abu Hanifa ya shiga duniya har ya je kasar Madina ya yi riwayar muwatta daga Imam Malik akwai riwayar muwatta tashi ta kansa Malik ce warawa al-musannif bi isnadihi an Amr ibn Wahab samitu Shaddad ibn Hakim yadhkuru an Muhammad ibn al-Hasan fi al-ahadith yace naji ainihin wato Shaddad ibn Hakim yana bada labari daga Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani a cikin wasu hadisi yana cewa inna Allah yahbutu ila as-sama'i ad-dunya lalle Allah yana sakkowa a zuwa sama ta ƙasa wa nahu hadha min al-ahadith naji hadisi kwatankwaci irin waɗannan daga gare shi inna hadhihi al-ahaditha qad rawatha ath-thiqat yace waɗannan hadisi amintattu sun riga sun ruwaito su fanahanu narwiha da haka mu abinda za mu iya kawai shi ne kuma mai riwaya waɗannan hadisai wa nu'minu biha ko mu imani da su wala nufassiruha kar mu tsaya muna cewa sai mun gano ma'anarsu ina fata mun gano wannan sai malai ya ce qultu ijmala albani kenan akhrajahu lalaka'i fi sunnah al-imamu lalaka'i yaftada wannan a cikin kitabu sunna والشيخ موفقدين المقدسي الإمام موفقدين بن قدامة المقدسي رحمه الله وغيرهما دوسنسو waɗanda ainihin suka shiga wannan wuri suka je suka ji katin shi min tariqi isa qawl muallif bi isnadihi ilay kuma ta hanyar al-imam hibatullahi lalaka'i ne shi ainihin wato malamin littafin nan ya kawo shi wato da isnadin sa ta kan mai littafin wa amr ibn wahab in kana ta'ifi wani mutum da ke cikin isnadin mai suna Amr ibn Wahab idan Amr ibn Wahab ta'ifi ne fa majhulul hal to ba a san halin sa ba in kana al-Qurashi idan ko Amr ibn Wahab al-Qurashi ne fa qala ibn Abi Hatim sai al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi yace an abihi daga baban shi wanda shine ainihin Muhammad Ubaydullah ibn Muhammad Abu Hatim ar-Razi baban nashi yace huwa muttaribul hadith shi wannan mutum mai suna Amr ibn Wahab al-Ta'ifi shi mutum ne wato al-Qurashi amin ko shi mutum ne majhuli idan kuma wancan ta'ifi ne shi mutum ne muttaribi idan wancan ta'ifin ne shi kuma zai zama majhuli ke cewa yace wa naqala Abu Abul Qasim hibatullahi lalaka'i wa mufiquddin bin Qudamah al-Maqdisi wa ghayruhuma بالإسناد عن عبد الله بن أبي حنيفة السدوسي قال سمعت الدبوسي قال سمعت محمد بن الحسن يقول يتي دغ عينهم واتو هبت الله الله لك يا بعد لباري اسكن تافنسا رشيد مالم موفق الدين بن قدامة شما يبعد لباري وغيره ما دوسنس بالإسناد da dai wannan isnadin ana Abdullah ibn Abi Hanifata ad-Dabbusi daga Abdullah ibn Abi Hanifata ad-Dabbusi kala yace sabitu Muhammad bin al-Hasan naji Muhammad bin al-Hasan ya kula yana cewa ittafaqa al-fuqaha kulluhum min al-mashriq wal-maghrib malan musulunci daga gabas da yamma gaba dai sun hadu ilal al-iman bil-Qur'ani wal-ahadith allati jaa bihathikatu malamai sun hadu akan yin imani da alqur'ani da yin imani da ainihin hadisan da amintattu suka cirato daga malamai anithika daga ainihin malaman su ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ha take kan sahabi a take kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajillu fi sifati rabbi azza wa jalla ko min gairi tafsirin suka haka yato game da siffar Allah ubangiji madaukakin sarki ba tare da min gairi tafsirin ba tare da yin fasara irin ta bid'a a ce ga kamar ga yadda kamar take ba wala wasfin wala tashbihin ba kuma tare da siffantawa ko yin tashbihi ba a ce ga kamannin shi ko a ce yayi kama da wani ba man fassara shay'an min zalika Imam Adh-Dhahabi yace wanda dai ya fassara wani abu irin wannan faqad kharaja mimma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa faraqa al-jama'a wannan ya fita daga abinda manzon Allah yake akai na addini kuma yayi baran-baran da sauran al'ummar musulunci baya cikin su fa innahum lam yunfu dan su al'ummar musulunci ba su kore ba wa lam yufassiru ko ba su fassara da ka suka zo suka fassara saboda suna sauri ba walakin amanu billahi sai dai sun imani da littafin Allah bima fil kitabi was sunna sun imani da abin da ke cikin littafin Allah da sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallama thumma sakatu sannan sai suka yi shiru faman qala bi qaulihim wanda dai ya faɗi irin maganar su bi qauli jahamin ya faɗi irin maganar jaham faqad faraqa al-jama'a wanda dai faɗi irin maganar jamu dan Safwan wannan yayi baran-baran da al'ummar musulunci a cikin aikin da yake mun ji a baya bai maganar jamu dan Safwan ko sai malami na gaba malai yace li'annahu wasafahu bi sifati la shay dan shi jamu dan Safwan ya sifanta Allah da sifatar kinuciya babu Allah shi malam yace Bukayr ibn Ja'far As-Salami an ulama'i min ulama'i Jurjan, wani mutum mai suna Bukayr ibn Ja'far As-Salami min ulama'i Jurjan. Wannan malami ɗaya daga cikin manyan malamai bayan Allah nagari, sai dai ya kasance kamar da Ibn Adi ya ambata a cikin Al-Kamil fi du'afa'ir rijal, ya kasance ya da rauni wajen riwaya, da haka sai dai ya isti'nasi da maganarsa, ba a karɓar riwayarsa. Karanta littafin Lisanul Mizan na Ibn Hazm al-Asqalani, shi ne yake cewa ɗaya ne daga cikin malaman ƙasar Jurjan a can ƙasar ainihin wato abin nan kenan ta yanzu a cikin ƙasar Turkiya ta yi, wato wata ƙasashe daga cikin ƙasashen tsakiyar Asiya ta kwanta. Qala Abu Ahmad bin Adi, Abu Ahmad ibn Adi al-Jurjani ya ce arju Allah ya kuna bihi ba'asu, Allah ba'asa bihi, ina fata ina sa ran ya zama cewa babu matsala tare da shi. Summa rawa bi sanadihi an Ibrahim ibn Musa, sannan sai al-Imam ibn Adi ya ruwaito da isnadin kanshi zuwa ga Musa ibn Ibrahim ibn Musa, qala kuntu inda Bukayr ibn Ja'far, yace ina wajen Bukayr dan Ja'far, fa ja'a rajulun fa qala, sai wani mutum yazo yace Allahu ala arshi, Allah yana saman al-arshin sa, kaifa yaya kuke nufi da wannan, ni ban gane ba. Shikenan sai malai yace fa qala Bukayr, sai Bukayr yace jarru birjilhi, yace a kama kafar shi a jashi a fita da shi daga makarantar nan shedani, haka a kama kafar shi a jarruhu, suka je suka yi gurgi da shi a ainihin wajen gari. Wannan yana nuna a aikace yadda wannan malami ya kasance yana accommodating, yana iya tolerating ainihin bid'a, da zarar an faɗe ta ba zai tsaya wata-wata ba, zai aika da mutum wajen wannan ainihin masallaci. Qultu wa ibn Umar hadha, okay, qultu akhrajahu, shine go akhrajahu ibn Adi fi tarjamati Bukayr hadha fil kamil, yace ibn Adi al-Jurjani ya fitar da wannan riwaya daga ainihin Bukayr dinnan da ake magana akan shi a cikin ainihin littafin ibn Adi mai suna al-kamil, ya fitar da magana akan shi. Wa qala sai ibn Adi yace arju Allah bihi Allah ba'asli, ina fata yana bai da wata matsala. Huwa tariquhu ruwalul madhhabi al-mu'allaf, dan ya zama kuma wamin tariqi awradahu ko wamin tariqi awradahu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ta hanyar ibnu adi ne kuma shi wannan malamin mu anan zahabi ya kawo shi, Allah ya kara masa rahama. Qala ibnu adi, ibnu adi da yazo sai ce akhbarani muhammad ibn umara qala sami'tu muhammad ibn yusuf al-ashtar ashtar badi yaqulu sami'tu ibrahim ibn musa fadhakarahu, ya ambaci shi, ya ambaci wannan isnadin sa ne ya kawo hadisi. Qala sami'tu muhammad ibn yusuf al-ashtar badi yaqulu sami'tu ibrahim ibn musa yaqulu fadhakarahu, qultu ni albani sai nace wa ibn umar lam yalqa lam a'rif, wannan ibn umar wanne kenan da aka ce Musa ibn Umar, yace ni dai ban san shi ba, in ji albani, daga albani bai inganta wannan riwaya ba, dama isi ina sinai yake da ita. Shi malai yace Bishr ibn Umar az-Zahrani al-Hafiz, sai kuma Bishr ibn Umar ibn al-Hakam Abu Ubay Abu Uqba al-Azdi al-Bahrani, wannan babban malami ne jama'a, al-Azdi mai suna Bishr ibn Umar, yana da hadisai a cikin dukkanin kutubu sita, sannan ya rasu hijiran manzon Allah na shekara 200 da ainihin wato bakwai, Allah ya gafarta mishi, yana da hadisai a cikin kutubu sita. Dan uwan wani babban malami ne mai suna wato shi ma wani babban malami wanda yake mai suna kwatankwacin nashi din nan, ya rasu a ƙarken shekara ta 206 ne, shine sayyar magana, sai ya mutu a rana ta farko kenan, wato ta ko ya zande ran da aka ga wata ya rasu, za ku ga washe gari sabon shekara, ko kuma sai da aka ga watan an riga an shiga sabon shekara sannan ya rasu, duk yana bayuwa zuwa ga haka cewa shine kaga anan albani ya karkata zuwa ga cewa ya rasu shekara ta 207 dan koriya ne dai wace ta riga ta kare wannan malami Bishr yace qala Abdullahi ibn Shibrawiyya haka ake karanta irin wannan agun malaman hadisi ku bambanci tsakanin yadda malaman nahwu da sauran malaman wasu fannoni suke karanta wannan sunan ku karanta littafin ainihin tadribur rawi littafin alfiyatus suyuti da kuma alfiyatul iraqi da kuma littafin ainihin wato annukat ala kitab ibn salah da ga bayanai game da ainihin wannan lakabi ko wannan sunana kamar misali rahwayi wannan malami rahwayi ba a cewa rahwayi din sai dai a ce rahwiya rahwiya khamarwiya to haka wannan matan da yazo a cikin isnadi ne sai a karanta shi da ainihin wato a ce shubrawiya kuma kamar yadda ya tabbata shi wannan masala wannan suna kamar yadda malamai suka ba da labari asalin shi wai wannan wahyi din daga shedan ne shi sa ba a so a danganta wani mai riwaya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani shedani to sai suna canza sunan suna cewa rahwiya isa ka dan rahwiya eh suna ne haka malama hadisi suke fadan shi haka kuma suke ainihin wato yin alqabun su wallahu ta'ala a'la malam sai ya ci gaba da cewa ibnu shirawiya yace sami'tu ghayra wahidin min al-mufassirin yaqulu naji malaman tafsiri fiye da kwaya daya wato da yawa kenan ma'ana da yawa suna cewa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa qala al-arshu irtafa yace naji malamai da dama suna fassara ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ma'anar shi alal arshi irtafa Allah ya daukaka akan al-arshi fiye da ainihin dukkanin halittu sama da halittu gaba daya qultu ni albani sai nace wa hadha isnadun sahihun musalsalun bithiqati al-huffaz wannan isnadi ne ingantacce wanda yake cike da sunayen manya-manyan malamai a cikin ainihin wato tayi aba isnadun wanda yake kamar dai ambata akwai tasalsuli da ainihin huffazu da makamantansu a ciki to sai ce qultu ni albani sai nace wa ba isnadun sayyun musalsalun bi thiqatil huffaz fa inna isaq ibn rawiya siqatun hafizun mashhurun min aqrani imam ahmad domin isaq dan rawiya amintacce ne mai girma abin yarda wanda ainihin wato daga cikin shahararru yana daga cikin tsararraku na al-Imam Ahmad ibn Hanbal kuma da kowa yasani wa Abdullah ibn Shibrawiya thiqatun hafizun thiqatun aidan amintacce ne siqa ne shi ma huwa Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Shibrawiya adul ibn Asad al-Qurashi al-Matlabi al-Naysaburi sunan shi kenan cikake wato Abdullah dan Muhammad dan Abdurrahman Abdurrahman dan Shibrawiya dan Asad Asad shi kuma zai zama daki nan wato wanda ba ambata ba nan ga al-Imamu jikare na al-Imamu ainihin wato Shibrawiya ibn Asad al-Qurashi al-Matlabi al-Naysaburi fi kama fi shadratu al-Dhahab kama yanzu al-tafi mai suna shadratu al-Dhahab fi khabari man abar haka yanzu a cikin al-tafi cewa Adul Huffazi ana ba da labarin tafiyar da aka ce daya daga cikin ainihin wato mahaddata ko Sami'a Ishaqa wato yanzu ana tadkiyar shi Abu Ishaqa din kenan Ishaqa ibn Rawiya yace Sami'a Ishaqa ibn Rawiya wa Ahmad ibn Mani'in wa tabaqatahuma wa sannafa at-tasanifa wa kana thiqatan haka dai ainihin wato abin ya faru cewa wannan isnadin an cewa ana so a rawata shi shine malai yake cewa to kalli isnadin da kiwo gani isnadin ne cike da zankama malamai su Ishaqa dan Rawiya su ainihin Ahmad ibn Mani' kuma ainihin wato da dabaka su da tsararrakin su a wajen karatu ba wajen shekaru kadai ba sannan kuma babu shakka wannan zai bayi izuwa ga cewa kamar da malai faɗa anan yace wa kana thiqatan ya kasance amintacce ne ina fata mun gano malai sai ke cewa sa wannan abu ne ke takara lafiya da ku karana da yake ina ga mu tsaya ka saboda kare zo da ya dauka ba gaskiya amma lokacin sura miji nawa eh lokaka kana ga kana tsaya kan shi ba daidai ne shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك